Babban sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya, Boss Mustapha, ya sanar yayin gabatar da wata majalla a hukumar mai taken kokarin gudanar da aikin magance cutar HIV/AIDS daga shekarar 2007 zuwa shekarar 2021 cewa hukumar ta naka ta taka gagarumin rawa a shekaru 14 da kafuwarta wajen yaki da cutar da ke karya garkuwar jikin dan Adam. Akan haka muka ji ta bakin Dr. Gambo Aliyu, babban director a hukumar da ke kula da masu dauke da cutar ta HIV/AIDS a Najeriya naka.
Karu 14 idan aka lura da shekara 10 ta farko Najeriya ta yi rawan gani, amma kuma idan aka lura da shekara 4 da suka wuce Najeriya ta yi rawan ganin da ba wata ƙasa a duniya da ta taba yi, musamman lokacin da ake da yaki da cutan COVID coronavirus. Ƙasashe da dama a duniya yaki da cuta da garkuwar jikinsu ya durƙushe saboda coronavirus, amma Najeriya da wasu ƙasashe guda shida sun dawo daidai wata ɗaya ko wata biyu bayan da ita coronavirus din ta fara addabar mu anan. Daga lokacin da aka yi lockdown, aka dawo daga lockdown da aka yi, to ƙasashe wasu sun dawo daidai. To Najeriya ita ta fi kowace ƙasa dawowa daidai watan Yuli da ya wuce da watan June da ya wuce na shekara da ta gabata. Amma ba wannan ne babban gagarumin nasarar ba. Babban gagarumin nasarar shine a shekarar da ta wuce babu wata ƙasa a duniya tsakanin ƙasashen da America take tallafawa wajen wannan yaki da cuta mai karya garkuwar jiki da ta zaƙulo mutane wanda da ba a san da su ba, kuma da ba sa ɗaukan magani, aka kawo suke ɗaukan magani kamar Najeriya.
A cikin watanni 18 da suka gabata, Najeriya ta ƙara kimanin mutane 400 da aka ɗaura akan maganin, kuma mutum 1,000 daga cikinsu sun fito ne daga yankin da aka fi ɗaukar cutar. Shugaban kwamitin da ke lura da ayyukan masu ɗauke da cutar tarin fuka da cutar HIV/AIDS a Majalisar Wakilan Najeriya, Abubakar Sarki Dahiru, ya bayyana ƙudurin gwamnatin ƙasar na ci gaba da tallafa wannan ɓangare.
National Assembly aikinmu ne tabbatar da cewa mun founding wannan organization ɗin, kuma wanda tun da muka zo aikin da muke yi kenan tare da Director General ɗin, wanda akwai kamar last year kuɗi da ake nema wanda haɗin kai da Director General ɗin da shugaban ƙasa, kuma an yi kokarin sa budget wajen ₦3,500,000 wanda an yi kuma an kawo kuma mun approving, kuma da zuwan shi sabon Director General ɗin ya yi kokarin buɗe zonal offices. Haka ba da mutane duk magani sai da zuwa ɗauka Abuja, to amma yanzu ana kawowa za a raba su zuwa zonal offices su wanda kawowa kawai zai je nan wurin ya je ya kwashe magungunan shi. Kuma yanzu muna da ainihin data na gaskiya na mutane da living with HIV/AIDS ba kamar da ba wanda ana yi ne kawai cikin ribibi.
Daradan asusun ba da tallafi na Majalisar Ɗinkin Duniya kan cutar SIDA a Najeriya, Eramus Mora, ya ce ƙasar na kan tubar cimma burin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta sa a gaba na 90-90-90, wato na tabbatar da cewa kashi 90 na masu ɗauke da ƙwayar cutar ta HIV sun san matsayinsu, kashi 90% na waɗanda ke ɗauke da ƙwayar cutar suna kan magani, yayin da sauran kashi 90 na mutanen da ke karɓar maganin suna samun sauƙi. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.